ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulmi
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shiri na farko a wannan sabon shekara ta 2023 miladiya a kwanakin baya ne dai aka gudanar da makon dakunan karatu a jihohi daban-daban na Najeriya kuma kowa ya san muhimmancin dakunan karatu lamarin da kuma za a iya cewa yanzu shigowar na'urorin zamani musamman wayar hannu yana maida hannu agogo baya bangare da yunkurin da ake yi na karfafa karatu a irin waɗannan dakuna da ake kira library a makarantu da kuma birane daban-daban na Najeriya kai har ma dai da sauran kasashen duniya a kasa ne wakilinmu Mahmud Kwari ya tattauna da Hajiya Maruka Abubakar Abba shugaban ɗakin karatu a kwalejin Sa'adatu Abubakar Rimi da ke Kano game da fa'idar wannan mako da kuma makomar irin waɗannan ɗakuna na karatu to da farko dai wakilin namu ya tambayi Hajiya Maruka Abubakar Abba makasudin wannan taro da suka gudanar
wannan taron namu da ake ce masa mako na ɗakunan karatu gaba ɗaya ƙasar Najeriya ake yi daga national daga can sama ake bada wannan satin wanda kowane gari da yake da ƙungiyoyi na wannan ma'aikata da muke kiran kanmu ma'aikatu masu harkar ɗakunan karatu da koyarwa a ɓangaren ɗakunan karatu ko in ce department na library science da ake yinsa a universities ko kuma a kenan jami'o'i ko makarantu da muke ce da su colleges of education ko polytechnic muna da wa'annan ɗakunan ɓangaren department da muke kira na library studies to muna da ƙungiya da muke wakilta wa'annan ɓangare namu to a ciki ne ce ma'ajiyar kuɗi watan treasurer wannan abu mun yi shi ga baki ɗaya a ƙasa ta Najeriya to Kano ranar litinin shine 22 ga wata ko rancen satin zuwa ranar juma'a 27 ga wata kuma alhamdulillahi a wannan kwanaki na biyar mun tsatsara abubuwa masu muhimmanci da suka taimaka muka ji dadin wannan shirye-shirye namu kamar a ranar mu ta farko ta ranar litinin
amma menene musam alƙiblar ko kuma taron
yawa makasudin sa ne mu yi akan yadda zamu farfado da ingancin yanayin karatu na dalibai na gaba da primary school wato yaran mu da suke secondary school kenan ko tsarin karatu ma in general muke tunani za a muke so a yi to shine a yi hada dakunan karatu sun shiga jiki da koyarwa da kulawa da yadda za a yi karatu na yaran mu da suke rayuwa a secondary school so da mun lura mu da muke aiki yanzu kamar a gaba da secondary school kamar wanda muke aiki a makarantu gaba da secondary din yaro zai zo maka a matsayin ko yana NCE1 ko yana level 100 bai ma taba sanin me ake kira da ɗakin karatu ba so da an saki aikin an saki harkar a baya ta secondary school to sai taken mun ya tafi akan haka to akan haka mu kuma a Kano muka yi tsare-tsaren da suka dace da wannan take namu kamar a cikin shirye-shiryen mu ranar mu ta farko an gabatar da kasidu akan wannan yadda za a taimaka wurin juya yanayin karatu ya gyaru kuma wanda suka zo wannan shirin namu a shi ranar farko sai muka gayyaci shugabannin makarantu wanda ake cewa principals da discipline masters da malamai da suke daukan dalibai a wannan lokacin da kuma mu ma'aikatu daga wurare daban-daban da library da kuma gurabe na dakunan karatu da yawa da suke makarantu da masu zaman kansu duk magayace su sun zo wannan taron namu kuma alhamdulillahi taro ya cika mun ji dadi sosai an yi abubuwa a wannan gurin
ya makarantun misali gwamnati ne ko sun hada da makarantun
ba muka gayyata dai gaskiya ba mu gayyato makarantu ma zaman kansu ba sai muka fara da makarantu na gwamnati domin yawanci makarantu ma zaman kansu ai suna da yawanci dakunan karatu da tsari da suke wa yaran su amma ƴaƴanmu da suke makarantun gwamnati gaskiya akwai matsala sosai
anan
matsalar ta faru kuma alhamdulillahi akalla mun samu ziyarar shugabanni makarantu sama da guda 50 a wannan gurin sun zo mana mun ji dadi mun yi abubuwa mun yi bayani to bayan an yi wannan kasidu kuma sai muka dora da abin da ake cewa round table discussion
da muhawara ne da
tattaunawa muka da wannan principals
akan
matsaloli su gaya mana matsaloli su kuma su gaya mu hadu mu yi tattaunawa muka yi tattaunawa akan matsalolin da suke ganin me ya janyo wannan abu menene kuma ya kamata a ce an taimaka ma yaran nan domin taimakon wannan makarantu su tashi a cikin makarantun nan kamar muna da SAS Tano Sudan for College su da la su shekara duka principal din su makarantu taiwa sun zo mana alhamdulillah mun yi wurin awa biyu muna wannan bayani yanzu haka mun yi report za mu kai
to dama na san an yi taro irin wannan kamar da kika faɗa yanzu kin an yi tattaunawa an yi misariya ko an yi misayin ilimi da fahimtar al'amura me kuka gano musabbabi babban manyan matsalolin suke damun sha'anin watakila karatu ko kuma dakunan karatu misali me taron naku a tattauna ta ku me kuka gano
a tattauna mu gaskiya abin da muka gano number 1 ko in ce na farko da yafi illata harkar karatu shine kashe dakunan karatu da akai a makarantu na secondary yanzu zai wahala ina ga mu a wannan tano gaba ɗaya principal da suke gurin nan bandar Rumfo College da SAS Kano ba wani principal da zai ce da mu eh yana da library a makarantar sa
gabaki ɗayan su
yawancin su sai ga wani dan guri da sai mishi su to aka dan aje littafai in ka je ma ba wani littafin bane a kwaliski a aje ko kuma littafai na da can ma sune a gurin a aji ba mai kula
kuma kaman sun gama aiki
da su a turanci muna cewa su outdated amma kuma to sune dai ake aje da su matsalar rashin dakunan karatu
to bazarawo saboda kuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba idan Allah ya kaimu za mu dora a wannan tattaunawa da wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari yayi da Maruka Bakar Abba shugaban ɗakin karatu a kwalejin ilimi na Sa'adatu Abubakar Rimi dake birnin Kano a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma da Julie Leonard da ta bada umarni da ku baban gidanki furke cewa a huta lafiya sai wani mako
hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mu shin ku jama'a kiran mu nake bisa dagewa